Kunira
Başlipa
Kunira Dunira
Life Awa awa Wasu plasma Wasu yakubu tibi Mutane daban daban Wani bage mu babu tumbi Soho zai fada ma duniya Aida sune sababbi Alitu ma sun bambanta Gefen giwa gefen zabi Bai faru ba A ce wai kowa layi daya zai bi Inde kai kaje a jirgi Wani kirela ne zai bi Wani ci da gwamnati Wani da sai da kayan baby Wani ya bi anyan office Wani anyan gona zai bi Wani in ya ci ya koshi Ta kan naman kaza zai bi Wani zai ci zogale wanda kudaje suke bi wai son duniya ne ma yasa kun daina sa ijabi neman kudi addai yankan kai kun manta mai sabi hanyar aihuwa na fito hanyar mutuwa ne zan bi duniya karama ce kamar ramin da sinke zai bi kana jira sai ka sufa zaka ce wai Allah zan bi in ka bi baba da mama to kai ne albarka zai yi kana kwana a katifa wani tabarma shi zai bi kana neman na sutura wani na abinci zai bi layin da Allah ya zana dole shine bawa zai bi
karki Allah kani
duniya
kina rikitani
duniya
kina da dadi
duniya
kai baki da dadi
duniya
karki Allah kani
duniya
kina rikitani
duniya
kina da dadi
duniya
kai baki da dadi
bashi dareya duniya ai dole jinjiri zai sufa zai kode ya yamushe ka gan kaman amma sai paper yan samari na tsiya dan jinin su yana kumfa menene ba aushe ya fada komai nisan jifa wasu don talauci duniya suna cikin masifa wani ba ido ba kafa amma ka duba kai fa wani ba anu ba kunne balle ya tuka jifa duniya wani na kauye inda babu wutan nepa na zizuma ban dusan maganganu in jefa wasu sun dauki gulma a nan da can su jefa wanda kai ka ci tuwo wanda ya rasa gotefa kan ranka ya baci kana keke in ka ga mai besfa duniya ce zaka je ka sai moto kuma ka pimpa ka yi gida ka sa iyalinka ka kulle kofa wani bai da shi gidan aya a nan yake ta supa kuna san labarin duniya ku ban biro da paper wani ba gida sai karin aure dan sabar masifa wai sallah ana jiran mai kudi layira akwai fa tsakanin mu da bambanci radio da hupa dan mama bakin magana yau dole za ku shafa
karki Allah kani
duniya
kina rikitani
duniya
kina da dadi
duniya
kai baki da dadi
duniya
karki Allah kani
duniya
kina rikitani
duniya
kina da dadi kai baki da dadi
bashi wanda kai ka samu aihuwa mai zagin kashin yaro yi tunani wanda bai da shi ga shekaru sun karu yanzu kai ka fara girman kai don ka zama tauraro a ce dai yanzu a ko ina ku ne fasa taro ka wuce shan ruwan rijiya sai dai ruwan faro ka bar yan uwa da abokai a can da durin baro kar ka manta yan uwanka ma akwai mai tallan goro dan mama ku bani lokaci yanzu zan je in karo
karki Allah kani kina rikitani kina da dadi kai baki da dadi karki Allah kani kina rikitani kina da dadi kai baki da dadi
Music at 360house.com.ng.